masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Red like Gwanda. Me, I'm on a fast lane, sorta like a Honda. Too good is birds, it can never be blunder. Nene, little girl, Kung Fu Panda. I was born with the crowd, Kamazakara. And no shaker, Kajika, but block, Kinchitara. Nene, man at the house, Banabara. Wallahi, Nasimaka, Baba Banabara, Bara. Alam bala ni kan banna chalam padam banna pada abanda banna aiketa ko kanam ya ubangiji kai da darin dana har ban nake da banki kamar anyi ne da bindiga na shigo kai garin dingin na zo nuna musu squat ba eh wannan squat din tana zuwa a seven five digging the digger by digging this might be the thing na da shi ba da shi ki sawa samia the land is the bench of the chronicles naniya I'm in the project of product, the fish and fine, yeah, Baba, and I keep my total need to come inside, yeah.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka da fatar an waye gari lafiya no ba ma tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin na tu
lafiya lau ya sanyi ya zafi yanayi ya hadu
idan ya hadu ya babu tare da mura
yau a ta ai sanyi gobe ai da na ganka kana bari nace kai inci 6-6
Allah
kai nesa da kai nesa da ni
ko kike tura ni kwadan jawa ba
ana ma magana eh ana ma magana
kwadan jawa dai hajiya
tunda corona ta zo ba a so a ga mutun yayi atishawa ba a so a ji shi yana mura ba a so kai sai ka zama wani abun gudu
Allah dai sauke
Abin su ba abin. Allah ba mu lafiya.
Amin summa amin.
To baba kamar yadda muka saba zamu bude wannan zango da sada zumunci. Bari mu fara da mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci da barka haihuwa ga ambassador Dr. Sam Jimba wanda ya bikin cika shekara ƙarshen wannan mako. Allah ya ba da shi da Mamud Lalo. Da sauran waɗanda da muka sani ba
da ba mu sani ba duka
ba mu suka sani da ba mu sani ba da ba za mu iya ambato ba sabbi da yawan su kullun ana haihuwa kullun ana mutuwa kullun ana cika shekaru ba
gaskiya
to ana ƙara mana lafiya
da wancin rai
yawwa da tsawon rai
amin amin
yawwa to bari mu kuma tafi jihar Yobe inda muka samu wannan wasikar gayyata ai baba abin da ya sa mana dauko wannan musamman shine an yi ba sabon ba
kuma
na san in za a aure akan yi bukin sallama amarya ba
eh
aha to akan yi dan wata liyafa to wannan auren da gayyata aure ce amma angon kawai aka ambato
ho dan neman ki ya za a yi haka
a ko shi zai auren kai shi ne wa hasari
ya aka yi haka
ya ku kuma da wannan gayyata daga hannun iyalan Muhammad Musa aka ce ana gayyatan mu baba kai ma ana gayyata ka zuwa
dauren
auren
a can Yobe
auren tsansu Zangina Muhammad
to
eh wanda za a yi a ranar Asabar dinnan da karfe 9 na safe za kuma yi ne a yafa a yace karshen kwanta layin ba Kasim a mai a cikin garin Maiduguri amma kamar yanda nace
oh a Maiduguri ne ke
a Maiduguri ne kai za a yi shi ba jihar Yobe ba a Maiduguri za a yi a jihar Borno kenan ba to sai dai angon ne aka fada ba san ko da waye za a daura mishi aure ba
Allah ko kila ana takara a kanta ne bai san ya
ai da kan wani ya wuce riga shi
ya riga shi kai wa gidan amarya
to amaryar Zangina Allah ya sa an yi a dace gaba da zaman lafiya da hakurin zaman
lafiya bakin mata su da matar Zangina
ai shikenan kuwa
haka
to sai kuma wannan na gidanmu aure ne za a yi tsakanin iyalan injiniya da Mrs. Godwin Adebayo da kuma Elder da Mrs. Haruna Danjuma shi Haruna Danjuma wanmu ne
Allah sarki
eh to za a yi wannan auren ne tsakanin ƴaƴan su Captain David Olawale Adebayo da kuma Miss Fatima Haruna za yi da ƙarfe 10 na safe ranar 17 ga watan 12 akwai dan sauran lokaci to Allah ya kai mu wannan ranan Allah kuma ya sa
amin
a dace
shi amin summa amin to ni kuma bari mika wannan gaisuwar ta murna ga iyalan Alhaji Yusuf Beni daga wato Beni Biyu da Honorable Muhammad Abba Jajire wanda aka daura auren ƴaƴan su Mikailo Yusuf Bemi da aka fi sani da Miko da Fatima Abba Jajire Zara'u jiya Juma'a kenan aka daura auren to amma yau Asabar din nan din Allah ya ji za a yi budan kai kuma a shirya a hada da liyafa a gidan angon kenan a kusa da barikin soji a Biyu to Allah ba da ikon zuwa wannan liyafa to sai kuma wannan gaisuwan taya murna zuwa ga Farfesa Alhaji Atahiru Jega wato
tsohon shugaban hukumar zabe kenan
hukumar zabe ta INEC da mai dakin sa na auren dan su wanda aka yi a makon da ya gabata kenan kin san kuma daga ina wannan gaisuwar ta fito
daga ina ta fito
daga Accra
can
eh Accra kasar Ghana wanda ta fito daga wurin Alhaji Tanko Ibrahim Ali Sarkin Kado a birnin Accra kenan
kina ya halarci
bikin
eh ko ma dai bai halarci ba na san shi ma na gaban goci ne a gurin
auren wato ana godiya Allah ƙara zumunci
amin summa amin
to baba bari kuma mu tafi babin waɗannan gaishe-gaishe sakonni da muka samu a hanyar sadarwar internet ta inen wannan wasiƙa ta fito ne daga hannun Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri a jihar Niger yace yana so a miƙa mishi gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga mai girma ciyaman na ƙaramar hukumar Rafi Kagara Alhaji Ismail Musa dan Modibo agogo sarkin aiki to agogo sarkin aiki sai Sani Muhammad Tindo da Lawal Hambali MK dan Silva Sokoto sai Yakubu Makeri tashar keji Benin ba dai kai ba an cire baban saboda haka
ba da ai na da baba shi ke da ya hadu
an cire ba ba na go maki bugada ba to sai Nuhu mai wanki da guga ta Sarkeji da sakatare Yusuf Miro Kagara da Dr. Danlami Joja Kagara sai Lawal Nawa Audu Batir Kagara da Mudasir Muhammad Tafawa Balewa da Alhaji Muktar Mai Shago da Wakin Basa sai Garba Sabiola Gashuwa da Jamilu Musa Sabon Layi da Hamisu Mai Injin Gidigori da Muhammadu Dan Malam Kusharki sai Abubakar mai turare Kusharki da Alhaji Sule mai bidiyo Tumburku Bena jihar Kebbi yace daga ƙarshe na gaida matansa Lami da Habiba da yaransu Khadija Muktar Jafar da Umma Salma a garin Tungan Makeri to da fatan an tashi lafiya sai wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Jafaru Wada mawashi kakakin ƙungiyar muryar jama'a wanda yake gaida Haruna Muhammad shugaban kungiyar muryar jama'a da Aminu Isa Riga da Rabi'u mai gari sabuwar kasuwar Katsina sai Kabir Wada mawashi da injiniya Alhaji Bilyamin Muhammad Albaba Famamet sakatare a ma'aikatar ayyuka ta jihar Katsina da Alhaji Shafi'u ba dawaki Inono sai Honorable Bello Bello da Mari da Alhaji Hassan Kadir Usman sarkin dawakin tsakar gida tofa akwai sunayen sa dauka
akwai mukamai
yawa sai Umar Sani Audi Katsina da Maryam Kasim Abubakar Iya da ke Goruba Road Katsina da fatar an tashi lafiya
to madalla ni ko hannuna yau ba ga shigashin da yawa har yau da gaisuwa ce ta fito daga Alhaji Tanko Ibrahim Ali Sarkin Kado a birnin Accra yace yana mika dubin gaisuwa zuwa ga mai alfarma mai girma Sarkin Musulmi Sultan Alhaji Sa'ad Abubakar na uku da Alhaji Bala Abubakar sai kuma Alhaji Audu gidan mai Dabino da matarsa Hajiya Amina Halifa na gidan Alhaji Sidi Mamma a Sarkawa da kuma Honorable Alhaji Dalhadu Sidi Mamma a Sarkawa da duk iyalan marigayi Alhaji Sidi Mamma a Sarkawa a Sokoto da kuma sarkin Sharifai a Kano da kuma zuri'an Alhaji Sidi Baba Zaurin Kantudu Kano da kuma Alhaji Sidi Hamidu Ali yace a ƙarshe yana gaida yayinsa Hajiya Sa'adatu Alhaji Adamu da Alhaji Adamu Aliyu da Honorable Muktar Shagari da kuma Asama'u Shehu Shagari dukkanin su a Sokoto da fatan sun tashi lafiya.
To baba kamar da muke fada kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da aka bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe. Wannan ta farko ta fito daga hannun Alhaji Umar Forever Gashuwa da ke neman a mika gaisuwar sada zumuncin sa ga Muhammad Ibrahim Maiduguri da Buba Maigoro Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa sai Garba na Kwalo a Jaura da shugaba Sani Guzumbana da Bakari dan Fulani Gusma sai Usman Dangote Karasuwa da Badamasi Aliyu Rijiyar Lemo Kano da dukkan ma'aikatan BOA Hausa baki daya. To muna godiya madadin shugaban sashen Hausa. Sai wannan wasiƙa ta ƙarshe da zamu karanto a yau da ta fito daga hannun Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Jobin tarayyar Najeriya yake ce yana mika gaisuwa ga masu gabatar da wannan shirin. Baba muna godiya. Sai kuma Sa'idu Abdullahi da Maturu da Aminu Adamu Malam Maduri da Baba Gana Alhaji da Buwa Nguru da Alhaji Gamborin Gim Gashuwa da Sama'ila Alhaji Imamu Mai Kayan Miya Gashuwa da Audu na Yalwa Mai Abokan Rani Sambauna da Alhaji Gambo Mai Cita Kasuwar Fataskum da Suleiman Adamu Tandari Fataskum da Shugaba Laraba Deba Mai Abinci Fataskum da fatar an waye gari lafiya.
Zasu mana kofin madara baba haka suka taya mana zasu mana hanyoyi iri-iri haka suka taya mana da lailai kuma ba politisa sai magana sai magana lima yana kuwa yana sai kuma da kana muka zabe su mage da take so babu da kuma lagi Allah ya fice ka fara suka fara suka jode lima a ta kuma kama mura so da take sai ko kuma cikin da kuma babu da nake shi baka nazar a fara so ga yara sun ku ka ba a cikin babu sai kuna yau mai sunan mutum da tuka tuka ina tuka ina 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 ko take ina ma ne suke da wayon dinna ta dinna ta dinna ka ku da kuka da kuka da breeze and I hope you get a train nigga the catch a big cheese for the way to overseas and I hope you get a train kuma bishi dalla dalla ba a biki da kike kamar an dinka da musalla amma nan mu kike kike mamu ba'u da wasila Allah ne yake musira ya ba su batan bati na kiji 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 wallahi sallaci buga mu kike kamar manzi mu gyara gaba sabbi da gaba don a ci gaba sai da truth for the time sai da truth for the time wait that's a man of pump pump madara baba ga kike gaya wa ya wait that's a man of hanyo ne scenario kike gaya wa ni bi da lailai kuma ba
yauwa kamar yadda muka alkawarta cewa yau zamu dire da wannan hira da abokiyar aikinmu wakilin mu Baraka Bashir tayi mana da wannan abokin sana'arka
gaskiya
yana
ko ina
yauwa
to tun bayan hira da muka yi da kai a kwanakin baya kawo yanzu menene wani sabon abu da ya faru a rayuwarka
kuma ne za a yi ciniki a kan abokina kuma zan drop ne single ne very soon a kowane single ɗaya da nake da shi da nake so na drop kuma shi ma zai so ka bayan su in dai har ka ta waka ne a ni zan ce alhamdulillah akwai abubuwa da yana suka faru
a burukanka da ka faɗa a wancan lokaci yanzu shi an cin marajin burukan da aka sa a da
kin san abu dai shi ne za a ce yi an yi an ci ko ba haka ba a matsayin mu mutane ne mu kuma ban mu satisfied da abin da muke yi nema muke kingani nema muke ko yanzu idan kika tambaye mutum mai biliyan da account din shi zai ga miki yana kan nema saboda da mu kudin yana zuwa da mu yi da wani suke zuwa duk za ka fuskanci kalubale daban-daban ta fannin rayuwa da kuma fannin ko ina kawai
to yanzu a kawo sauyi a harka ta waka musamman ku yan hip hop kamar yadda kake su yan nanaye sai su yi a biki ko wani suna sai a yi musu kyauta ta ban mamaki yanzu a ku kawo me kake gani ya kamata a yi da za a kawo sauyi kuma masu hip hop ku dinga samun irin wannan tagomashin
to ai abin shi ne bayan da ra'ayi saboda kin ga abu da yake da kuma a ce idan ka ga dama kai waka kai kana hip hop kai wakan aure ko da abu sai ki ga yana da wuya amma sai a kira ka
Ana kuma yan hip hop suna wakan aure?
Suna yi mana sosai ma. Sosai? Sai, sai ki ga da kin gani ba kike san ko da ba. Eh. Eh, amma yanzu sai ni ga miki suna yi sosai.
Eh.
Amma ba ki da ba ki ji ba. Saboda already akwai dan stereotype da aka sawa. Eh, any body da yake rap sai mi to kai da wani da wallahi shi wannan ma dan kike. Ba wani da suke wa kuke cikin shi. Kuma idan kika duba ita in ma nana yan ma lyrics da ake yi dan ma ai da ban yake da na shi hip hop. Hip hop din ma is a conscious music. Shi ma idan kika tsaya kika ji ba wani maganar iskanci a ciki. Amma wani nana yan kika ji ma dole za ki ji wani magungunan da ba ka bi kamar da ciki ba. Mun jingine abin da ya zama cewa al'ada ne gargajiya ne ko ba haka ba. Abinda Bahaushe yake wannan kwariyarin su ne kamar me ake kira kamar al'adar su ne ya kamata a sa wannan kayan a yi shi kuma dole a wasu tafiye shi kuma shi aka fara ji. Eh shi aka fara ji nana ya aka fara ji to dole ya kamata a ce ya karba accolade din da ya deserve.
A waƙoƙin ka wani irin saƙonni ka fi isarwa?
Ni abin da nake concert music ne magana nake abin gwamnati yadda suke yi da mutane yadda suke ba mu suke mana suke jujjuya mu kamar masa idan sun faɗa wannan abin sai ka ga kawai in muka ba su sai su ji su zama wani abu daban kuma na ce wa mutane magana akan tarbiyya abubuwan da ke faruwa yanzu da yadda yake da yadda yake yanzu so basically ni dan kawai taɓa conscious music nake dai gaya muku da abin da ya kamata a yi ga yadda ya kamata a yi idan muke muna son cin gaba. Saboda a yi a yau saboda gobe.
Shin a tun da ka fara waƙa ka taɓa tsintan kanka a cikin wani mawuyacin hali misali kai wata waƙar da za ta jawo cece-kuce a gari ko gwamnati har dai ka ji damuwa?
A'a ban taɓa wanda ma na yi kawai wannan bulan da na yi ya kai wani ma lokacin da ma wasu ma a cikin gwamnati ma invite na su ke na zo ma na performance so. Ba bai mun damuwa ba ban samu damuwa ciki ba.
To yanzu menene burinka a nan da ƴan shekaru kaɗan?
A nan da ƴan shekaru kaɗan ne dai yanzu dai na ɗan diversify ina wasu businesses a gefe. Kuma nan inda a cikin music album nake so na yi na ɗan cire wasu albums kawai daga nan da wasu ɗan shekaru ga inda Allah dai.
Kafin rufe mana wani shawara za ka ba matasa musamman waɗanda suke cikin masana'antar waƙa?
Abin da zai zan ba su cikin tsohon su dai suna dai duba idan suka shiga wannan waƙa a cikin minti uku za su yi kuɗi a ciki za su bulo za su ne za su abin da ya yawa akwai kuɗa da kashe kuɗi a nan za ka yi wannan amma su yi sani cewa komai a rayuwa dole ka fuskanci wani ƙalubale dole ka fuskanci so ya zama kawai kamar process din ne kawai ka dai duba cewa idan ba su kai inda su ya kamata ba ya zama musu frustrated kuma su dinga ɗan depressed or something amma su dai gane cewa komai a lokaci komai a duniya a lokaci ne idan lokacin bai kai ba bai ba amma kuma a bar shan wuyi a bar shan kwaya a bar shan giya.
To baba nan za mu sallama da bakon naka nan abokinka na rap.
Kware kuwa ai mun muna koyi.
Ta kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana za mu sake gayyatar wani bakon.
Ku zabe ni dan mu ba hanyoyin sinari ki gaya mana. Ku zabe ni fi lailai kuma ba politika ke magana. Kima
to baba yau labarin da zan ba ku wani labari ne da ya fito daga hannun Salisu Armayau. Ya kuma ke wai labari ne abin da ya faru ne zahiri.
Allah sarki wanda aka ce true story.
Yawa haka a turance. Wai ya ce a cikin watan Oktoba har an shiga kwanaki 8 ba a biya albashin watan ba.
Ashe labarin da dumi-dumin sa ne ba.
Dumi-dumin sa ba biya albashi ba a wata jiha ta arewacin tarayyar Najeriya.
To.
Sai bayan an wuce mako daya sai wani malamin makarantar primary Allah ya jarabce shi da zazzabi mai tsanani zazzabi sai har ya kai ga aka kwantar da shi a asibiti aka ji ana ƙara masa ruwa dai har ya fita sha hayyacinsa to yana kwance abokan aikin shi
na'am
suka kai mishi ziyara a asibitin ba a gaishe shi so da ya je ɗaya daga cikin abokan nasa sai ya ce mishi malam ya jikin sai malam ya juya sai bude bakin shi da wuya sai ya kalli abokin nasa yace mishi malam har yanzu albashi ba labari ko wai har yanzu albashi ba labari ko
eh shi ya buge ya saka shi da zabi
to da malam ya ja ka wai sai buke da dariya ce to ashe ka samu lafiya tunda dai da ba cikin hayacin sa abin da akai ba sani ba tunda har yazo ya san cewa ashe ba yana bin baya yana bin ba shi albashi eh to ashe hankali ya dawo
shi sai an taba yin wani shi kuma da abin nan wato yunwa ne ya buge shi ya fadi yana kwance to sai mutane suna cewa zuma yayi ku zuba masa ruwa ku zuba masa ruwa sai wata mata da ta leko tace a wannan mutum ku bari mu dan damu ba dan fara haka mu bashi ya sha sai a ga wani buga bashi ya sha ku je ku zuba masa ruwa sai kan da raida du ya buge shi ku saurari ba duka ita ke wanda to shi da irin wanda ashe ba su waye ba
ta san maganin wanda
ta ta gado abin da ke
dawo sai na ga malama din da ta gaba da don sabili da ka tilo da jabirki ne yanzu amma da dai
baba ya ku baki
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
ya ji wa hanyar da ya fara kun yaro shi na garba dan shi ne ba na mazan Amina baban sa da dan sa baban sa mun ci lambar ta baba
alheri
Kandara dan auli kandaran madoka girmi
Dale da mulai batile Dale da mulai
batile Allah
zuka mun garaba
Allah zuka alhaji garaba suka ji kandara dan auli kai garo na mutya amana kullum mai dan gurmi baban sa
Thank you.